Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Saronia da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da subahin ranar Juma'a 6 ga watan Satumba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Maieri da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran.
Dubun-dubun ta mutane daga tsibirin Bahamas sun fara gogwar mayan sake gina rayuwarsu biyo bayan barnar da mahaukacin guguwar nan ta dorianta musu. Kasuwar Amurka ta san bunƙasa a jiya Alhamis biyo bayan labarin amincewar da Amurka da China suka yi na gudanar da tattaunawar cinikayya tsakaninsu. Afirka ta Kudu kuma ta fara tantance barnar tashin hankali na kin jinin bakin haure na wannan mako ya jawo musu.
To kanin labaran kenan, bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa ba fa dainawa ƴan bindigar Zamfar suka yi ba, a'a canza jiha kawai suka yi zuwa Katsina inda suka sa ake ta korafi kamar haka.
Girma wannan matsala ya wuce duk inda ba a tunani. Duk al'amarin da za a yi iske ka a gidanka, a tattaki a zo a same ka, a kashe ƴan uwanka, a kwashe dukiyarka, a ɗauki matanka, a kore ka daga garinka, babu wani masifa da ya wuce wannan.
Za kuma a ji cewa an shiga koyar da matan ƙasashen yankin Sahel yadda za su taimaka a yaƙi da ta'addanci.
An san mata suna da yawa cikin kasashenmu, kenan in ba su nan gitsoma bakinsu cikin harkar tsaro, bai yiwu a ce tsaro yana yin kyawu.
Sannan kamar kowace ranar Juma'a, Hawwa Umar na tafar da shirin ta na lafiya uwar jiki, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Baba Yakubu Maƙeri. Duniya ta maida hankali a kan Bahamas, inda dubun-dubatan mutane da suke cikin bakin ciki suka fara gwagwarmayar sake gina rayuwarsu biyo bayan barnar da mahaukacin guguwar nan ta dorianta musu. Rukunin aikin bincike da ceto na ƙasa ya baza ma'aikata a faɗin tsibirin Abaco da kuma Grand Bahamas domin ceto mutane da ke yankin. Ma'aikatan sun fara kwashe buraguzai akan hanyoyi domin fara aikin raba kayan abinci da na ruwa. Ma'aikatan tsaro ta gaɓar tekun Amurka da kuma sojojin ruwan Burtaniya sun tsaya da jiragen ruwa a tsibirin kana Majalisar Ɗinkin Duniya kuma ta fara aikin aikawa da tantan na abinci wanda za a iya ci kai tsaye da kuma na'urorin sadarwa mai amfani da tauraron ɗan adam. Da yammacin jiya Alhamis, adadin mutane da suka mutu a Bahamas ya kai 30. Amma kuma ganin yadda ruwa ya lalata ƙauyuka da wurin shakatawa, jama'ai sun ce akwai yiwuwar adadin zai ƙaru. Kasuwar Amurka ta samu bunƙasa a jiya Alhamis biyo bayan labarin amincewar da Amurka da China suka yi na gudanar da tattaunawar cinikayya. Kasuwar hannu jari ta Dow Jones ta samu bunƙasa da maki 372. Kasuwar S&P ita ma ta tashi da kashi 1 cikin 100, yayin da kasuwar Nasdaq ita kuma ta tashi da kashi 2 cikin 100. Sabbin haraji da akan kayayyakin Amurka da na China da kuma rashin tabbas da ake fama da shi wanda yake damun 'yan kasuwa a cikin wannan lokacin zai iya zuwa ƙarshe idan aka gudanar da gagarumar tattaunawar. Da safiya jiya Alhamis ne China ta sanar cewa Washington za ta shirya wani babbar tattaunawa a farkon watan Oktoba. Ma'aikatar kasuwanci ta Beijing ta faɗa cewa mataimakin Premier Liu He da wakilin Amurka akan cinikayya Robert Lighthizer da kuma sakataren Betelmali Stephen Mnuchin sun amince shirya wata ganawa a wata hirar tarho da suka yi. Ofishin wakilan kasuwanci bai bada takamammen ranar taron ba, sai dai ya ce kawai akwai taro da za a yi a 'yan makonni masu zuwa. Bangarorin biyu za su gudanar da wani ƙaramin tattaunawa a cikin wannan wata, wanda China za ta gabatar da wani tsari da zai kai ga samun nasara. Sai dai babu wata muhimmiyar tattaunawa tsakanin Amurka da China tun cikin watan Yuli. Kasar Afirka ta Gudu ta fara tantance barna da tashin hankalin kinjirin bakin haure na wannan mako ya janyo mata, wanda a cewar hukumomin rikicin ya hallaka mutane 10, kana wasu da dama sun jikata. Rikicin ya kuma jefa kasar cikin tsoro da taɓarɓarewar kasuwanci, haka zalika ya kuma illata dangantakan kasar da wasu kasashen Afirka. A wani jawabi da ya yi ta talbijin a jiya Alhamis, shugaban kasar Cyril Ramaphosa ya yi Allah wani da hare-haren da aka fara a ranar Lahadi, wanda wasu mutane da suke tunanin bakin haure sun kwace musu ayyuka a cikin kasashensu suka shirya. An kai hari a kan ɗaiɗaikun mutane, kana aka lalata gidaje da kuma wuraren kasuwanci. Ramaphosa ya ce mutane 2 a cikin mutane 10 da suka mutu 'yan kasar waje ne, ko da yake bai faɗi kasar da suka fito ba. Ya kuma ce an kama mutane 423 a lardin Gauteng da ke arewa maso gabashin kasar, yanki da birnin Johannesburg da kuma babban birnin kasar Pretoria suka haɗe. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amika wasu kananan yara guda 3 da wani mamban kungiyar IS dan asalin Najeriya haife su ga gwamnatin Najeriya, a cewar jami'an kurdawa a Siriya a jiya Alhamis. Waɗannan yara 'yan shekaru 4 ne da 6 da kuma 8, amika su ga wakilin gwamnatin Najeriya a birnin Kamishli wanda ke arewa maso gabashin Siriya. Wannan ne karo na farko da wata kasar Afirka ta karbi yaran da dan Afirka da ya je Siriya ya shiga kungiyar ISIS ya haife su, a cewar jami'an kurdawa. Babban jami'in harkokin wajen kurdawa Abdulkarim Umar ya ki bada labarin adadin 'yan Najeriya da ake tsare da su a arewa maso gabashin Siriya, amma dai akwai 'yan Najeriya da dama da ake tsare da su a cikin kungiyar ISIS waɗanda suke tafka ta asa a cikin 'yan shekarun nan. Rundunar haɗaka ƙarƙashin jagorancin NATO ta ce an kashe sojan Amurka da na Romania a wani ɓatakashi a jiya Alhamis a birnin Kabul na Afghanistan, lamarin da ya kai adadin sojojin da aka kashe na Amurka zuwa 16. Rundunar sojojin ƙasa da ƙasan ba ta gaggauta bada wani ƙarin bayani ba, tana mai cewa tsarin aiki ya hana ta yin hakan. Sanarwar na zuwa ne sa'a ɗaya bayan da Taliban ta ɗauki alhakin kai wani harin ƙunar baƙin wake da wata mota ɗankare da bama-bamai a birnin Kabul, yayin da kuma ƙungiyar ta 'yan ta'adda ita ce kuma ta kashe sojojin ƙasashen wajen. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin cikin gidan Afghanistan Nasrat Rahimi ya tabbatar a wata sanarwa cewa fashewar ya hallaka akalla mutane 10, kana ya jikata wasu 42, ya ce waɗannan hare-haren ya rutsa da fararen hula kaɗai ne.
Baba Yakubu Makeri, aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, a yayin da ake ganin kamar tuba 'yan bindigar zamfara suka yi, bayanai na nuna cewa ba daina ta'asar suka yi ba, canza jiha kawai suka yi daga inda aka daɗe ana sa musu ido zuwa sabon wuri ko wurare a cikin jihar Katsina mai makwabtaka da tsohuwar maɓuyarsu. Hassan mai na kaina gare ka.
Yayin da aika-aikar 'yan bindiga daɗi ke raguwa a jihar Zamfara, jihar Katsina mai makwabtaka da Zamfaran yanzu ita ke kan gaba wurin ɗanɗana kudarta.
Sunana Ma'azu Musa Kasai, babban Kasai. Halin da muke ciki da yankin Batsalokar Garman gabaki ɗaya na 'yan bindiga, gaskiya girma wannan matsala ya wuce duk inda ba a tunani. Duk al'amarin da za a yi iske ka a gidanka, a tattaki a zo a same ka, a kashe 'yan uwanka, a kwashe dukiyarka, a ɗauki matanka, a kore ka daga garinka, babu wani masifa da ya wuce wannan.
Yanzu misali kaman a yankin karamar hukumar Batsari, idan muka ɗauki kaman garuruwa da 'yan bindiga suka tayar, sun tayar da kaman gari ne misali a yankin Batsari.
To, aƙalla ba za mu rasa gari sama da 20 wanda an tayar da shi ba.
Domin shawo kan wannan matsala ne gwamnan jihar ta Katsina Alhaji Aminu Bello Masari ke daukar matakan sasantawa kai tsaye da yan ta'addan a cikin dazuka kamar yadda kakakinsa Abdul Labaran Malumfashi ke shaida min.
To a yanzu ana cikin maganar sasancin din kenan dan shugabannin yan ta'adda da waɗannan suka yadda da laifin su a haka kuma su kuma sun yi korafin su ba kamar na su wajen sabo da dandamai din sun nuna cewa su korafin su koke-koken su na kai cewa jami'an tsaro da alƙalai na kotu na shari'a da kuma traditional rulers da kenan suna gwada wasu rashin adalci su jami'an tsaro su fa an shiya masu shanu ko su an shi kuɗi hannun su a kawo mutum kawai babu wani dalili.
To kowane matakai ya kamata a bi domin tabbatar da cewa wannan sasantawa ta yi nagarta? Professor Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu wani kwararre ne kan halayyar bil'adama.
Kamar yadda ya faru na Zamfara suka matsa zuwa Katsina aka samu su suna sake iya matsawa waje dake kuma kaga ana yin wannan sulhun ne jifa-jifa ba wai wani tsari ne da gwamnatin tarayya ita ta dauka ko kuma su waɗannan jihohin su jihohin da abubuwan nan ke faruwa su hadu su hada kai duka ayi abu guda lokaci daya amma wannan kowa na nasa ne jifa. Kowa na nasa jifa don haka sai matsalar ta rinka matsawa can ya kamata ne da yadda suke kowace jiha na da iyaka da wannan jiha sai gwamnonin su hadu duka ayi maganin abin nan ita gwamnatin tarayya sai ta dawo ayi wannan.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan, har yanzu dai kan wannan batu na tsaro daga Najeriya za mu ketara zuwa Niger, inda wata kungiyar yankin Sahel da wata kungiyar kasar Denmark suka shiga koya ma matan yankin Sahel yadda za su bayar da gudunmawa a yaƙi da ta'addanci. Salamu na Barma gare ka.
Kimanin watanni 18 za a shafe ana horar da rukunin farko na wasu mata 21 da suka fito daga kasashen Niger, Mali da Burkina Faso akan batutuwan da suka shafi sha'anin tsaro a ci gaba da neman hanyoyin murkushe matsalar tsaron da ta'addabi yankin Sahel. Mafarin wannan proje na haɗin gwiwar WANEP da kungiyar DRC ta kasar Denmark da ake kila program Farm Leader, in ji shugabar wannan tafiya Rahmatu Diara.
An san mata su ne tubarkalla suna da yawa a cikin kasashenmu, kenan in ba su nan gitso mu bakin su cikin harkar tsaro bai yiwu a ce tsaro yana yin kyawu. Na wari mata a koya musu a ba su cikakken ilimi ta fannin harkar tsaro saboda su ma su samu ƙarfin tsoma bakin su cikin waɗannan ayyuka don saboda a ƙara musu ilimi. Haka ce to yanzu ana ɗaukan mata mace 7 Niger, mace 7 Mali, mace 7 Burkina. Haka ce sai matan nan su ne ake ce ma vivi.
Matan da ke rike da manyan mukaman siyasa ko na sha'anin tsaro na da rawar takawa wajen cimma gurin da aka sa gaba a ƙarƙashin wannan shiri.
Akwai mata waɗanda mun san da ja su sun yi aiki kamar wasu minista, wasu deputy ko waɗansu waɗanda an san sun samu mukami cikin harkar tsaro, waɗannan ana iya a ce musu to sai ku koya musu su shiga cikin waɗannan wuraren da ake zancen harkar tsaro. Don shi ne ake ce ma kocin.
Ra'ayin Fatima Sahabi, wata mai fafutukar kare haƙƙin mata, shigar da mata a al'amuran samar da tsaro zai matukar taimaka a kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindiga da 'yan ta'adda.
Yau inda a ce mata an ba su horo na ga yadda ya kamata ku yi in kuka ga mutanen da ba ku yarda da su ba suka shigo, ga inda ya kamata ku yi kira, ga inda ya kamata ku tai ku yi bayani, sai su iya yin shi. Kuma in ka diba waɗannan kuna bakin wake ake ce musu komai da Hausa kamikaze ɗin nan da suke zawa, yawanci fa mata ne ake darmama wannan sarjiri. Yau inda a ce an ba su horo da abun nan da suke yi bai cancanta ba, ba za su tai su yi shi ba.
Daga bisani rukunin farko na matan da suka samu wannan horo za su koyar da makamantan dabarun da suka lakanta ga 'yan uwansu mata na yankunan karkara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman, a shirinmu na hantsi za a ji waɗannan rahotannin.
Biyo bayan cimma yarjejeniya da gwamnatin Najeriya kan kafa tashoshin zamani na tsayawar manyan motoci, yanzu an samu ƙarin yankunan da suka aza harsashin kafa tashar. Irin waɗannan tashoshin dai yana da tagomashi a ƙasashe masu ci gaban masana'antu.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewar yawan 'yan Najeriya ya haura miliyan 201, wanda kusan kashi 50 daga cikinsu mata ne da ke karkara suke kuma fama cikin talauci.
yayin da ake jimamin fadin da aka yi wata karamar yarinya a 'yar shekaru 5 da haihuwa, sai kuma ga wata sabuwa ta kunno. Wani malamin primary koye wata ɗalibarsa 'yar shekaru 12 fadi da har ma ta kai ta samu juna biyu wato ciki.
To Allah shi kyauta, sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakkun rahotannin. Yanzu kan bar mu za ku ɗa gefe guda, Hauwa Umar ta gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni, Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki, za mu yi magana ne akan matsalolin da suka shafi rashin haihuwa, wato infertility a Turanci. Infertility wani yanayi ne da mace kan samu kanta a ciki na samun jinkirin daukar ciki ko kuma rashin samun cikin baki daya. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki Dr. Surayya Awwal Suleiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke Abuja, wato National Hospital. Likita, barka da wannan lokaci.
Barka muje. Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan matsalar jinkirin daukar ciki ko kuma rashin shigar ciki baki daya, wato infertility a Turanci.
Infertility a bayanance dai shine jinkirin daukan ciki ko rashin daukan ciki gaba daya a mace. Kuma shi wannan zai iya zamana cewa inda wanda ta samu jinkiri ne, misali kenan, bata taba daukan ciki ba kwata-kwata, ko kuma wanda ta dauka a shekarun baya, misali ko watanni, amma ya zube. Shi dai matsalan nan zai iya zamana matsalan mace ne ko kuma matsalan namiji ko kuma matsalan dukan su biyu. Ta gefen mace, matsalolin na da yawa, zan iya bada misali. Na farko dai zai iya yiwuwa cewa tana da matsala ne da al'adanta, wanda zai iya zamana akwai hormonal imbalance makarkashiyar shi kenan.
Wato al'adanta ba ta ganin shi kowane wata kenan?
Ba ta ganin shi kowane wata. Al'ada dama a tsarance kwana 21 zuwa 35 shine normal da zaka iya samu bambancin al'adan watan yau da watan gobe, misali ana mace. To in ya wuce wannan kasa da kwana 21 ko sama da kwana 35, to akwai matsala. Wasu kuma al'adar nasu zai zo ne yana zubar da jini da yawa, wanda makarkashiyar shi fibroid ne, fibroid na cikin mahaifa, wanda yake sa cikin mahaifa inda ya kamata baby ya kwanta kar ya iya daukan baby. Wannan shi kanshi shi ma zai iya causing infertility. Sannan akwai wasu mata kuma wanda kwata-kwata akwai abinda muke kira tubes a cikin mahaifa, ta inda kwayoyin haihuwa na mace da namiji suke haɗu a samu juna biyu din. To su wannan tubes din, hanyar da wayannan kwayoyin suke haduwa, watakila ya toshe a jikin na mace bayan da za a yi a samu juna biyu. Ta gefen namiji, shi zai iya yiwuwa kwayoyin haihuwan nashi ne babu su, kwata-kwata jikin shi baya iya producing din su, watakan koda watakila ya samu surgery ne, an yi mishi aiki a nan wurin shekarun da suka wuce, ko kuma wani cuta irin su gonorrhea da ake yi na dadin nan bai treating da kyau ba, ko kuma ya shiga wani hadari da ya samu matsala da gaban shi, to ya toshe hanyar da wayannan kwayoyin za su iya fitowa. Sannan wasu kuma kawai kwata-kwata an toshe musu hanyar ne da kansu, misali. Yawanci dai wannan infertility din da na fara bayani cewa akwai primary akwai secondary. Primary shine a da matan kwata-kwata bata taba daukan ciki ba, ko da mijinta na yanzu ko da mijinta na da bata taba daukan ciki ba, to wannan shine primary infertility. Wato kan matsalan yana wurin matan kenan, most likely in dai ta yi aure, misali kamar more than one mijin ta yi auren mazaje biyu ko uku bata dauki ciki ba, to most likely matsalan a wurinta ne. Sannan secondary infertility, maybe ta dauki ciki a da amma yayi ta zubewa, ko kuma ta haihu a da amma an yi yawan shekaru tsakanin wancan haihuwan zuwa yanzu bata kara daukan ciki ba, to ba a san me matsala ba. Sai iya yiwuwa ta an yi mata aiki ne, tiyata, ko ta samu wasu matsaloli kan hanya.
Ta yaya ake gane cewa mace ko namiji na dauke da wannan matsala ta rashin haihuwa ko kuma jinkirin haihuwa?
Yawanci dai matanmu in suka zo suna wannan complaint din, ka samu tambaya ne, yaushe kika yi aure? Za ta iya ce maka ta yi aure wata 6, za ta ce maka shekara 3 da sauransu. To in suka zo haka nan, in dai har macen shekarunta ba su dare 35 ba, once muka tambaya aurenki ya wuce shekara 1, wannan dole ne za mu fara bincike a kanta. Amma in dai wata 6 wata 8 za mu kwantar da hankalinsu, mu musu bayani akan saduwa, yanayin yanda ya kamata su sadu, kamar su 3 uku ya kamata a sati saduwa, sannan it depends on al'adanta, domin akwai yanda muke calculating. In muka san tsawon al'adanta, akwai lokacin da zamu ce to lokacin nan fa ya kamata ki sadu da mai gida, ba wasa tsakanin wannan kwana maybe 14 zuwa 18, misali nake badawa, dole ki sadu da mai gida at least so biyu ko so uku, irin abubuwan nan dai. Ita fannin na mace kenan. Ita na mace in shekarunta kasa da 30 kuma aurenta ya fi shekara daya, ko kuma in shekarunta sun dare 35 kuma aurenta ya wuce wata 6, to zamu fara bincike. Amma binciken muna farawa ta fannin namiji ne, domin suna su yana da sauki, mani kawai za su kawo mana mu kai labu mu gada. In dai muka ga normal, to mun san matsalan ba daga namijin bane, sai mu fuskanci na macen, mu fara mata gwaje-gwaje, wanda na farko dai gaskiya yana da cin kuɗi, na biyu yana da cin lokaci, na uku yana da ciwo. Gwaje-gwajen da zamu yi wanda suna da ciwo, in dai misali na, wanda zamu fara da ita na mace shine zamu dauki jininta mu duba hormones inta, in they are normal shikenan sai mu ci gaba mu je mu yi scan ultrasound mu gani ko akwai fibroid. Don fibroid shi kanshi in yana ta cikin mahaifa ne, ba ta waje ba, don akwai fibroid ta wajen mahaifa, akwai fibroid ta cikin mahaifa, wanda shine yake sa jinin al'ada ya ringa heavy, ya ringa zuba da yawa har da guda-guda. To in muka yi scan muka ga normal, in muka yi blood test muka ga hormone inta normal, zamu iya ce wata ciki ta yi HSG. Wannan shine wanda zai duba hanyar da kwayayen haihuwa suke wucewa. HSG din shine mai ciwo, sannan shi din zai nuna mana hanyoyin na in suna a bude, to mun san cewa ba matsalan wannan bane. To sai a bi wannan da treatment din da ya kamata, ko magunguna ko tiyata in ma fibroid ne da sauransu.
To likita, kamar mata ko maza in shekara nawa ne aka fi samu da irin wannan matsalar? Duk da dai kin yi maganar mata idan shekarunsu ya kai 35 ko kuma kasa da 35, a wani irin mataki na shekaru ne aka fi samun mace ko namiji da irin wannan matsala?
A mata dai daga shekaru 35 din kwayayen jikin mace suna raguwa, quality suna raguwa, yawan suna raguwa daga shekaru 35 zuwa sama. Wasu dai zaki iya samu har shekaru 40 kwayayen suna da kyau, amma dai daga 35 zuwa sama zaki ga kwayaye dan fara raguwa ko kuma sun daina, quality su ya ragu. Sannan a maza din gaskiya shekarunsu ya fi na matan yawa, don zaki samu namiji har shekaru 70 yana iya producing kwayoyin haihuwa mai kyau.
Wani lokacin zaki ga mata su ta samun cikin amma baya zama, sai ta zubewa, me ke kawo wannan matsalar?
Matsalolin wannan suna da dan dama, amma wanda muka fi cin karo da su sune muna cewa luteal phase defect, watakan akwai wani hormone inda jikin mace ke producing idan ta dauki ciki, irin sati 8 zuwa 11 haka na daukan ciki, akwai hormones inda jikin ta ke producing kafin mabiya ya ci gaba da producing wannan hormone din. To idan jikin mace bai ci gaba da producing din shi, bai hormone din ba ai producing din shi yanda ya kamata ba, cikin ba zai zauna ba, sai fa an bata magani wanda zai yi supporting chicken. Na biyu wanda muka fi samu cin karo da shi kuma shine fibroid na cikin mahaifa, inda babin yake kwanciya kenan. Idan akwai fibroid a wurin kaman tudu ne da zaki samu, kina kan kin ga siminti, sannan akwai dutsen da yasa yayi tudu, to inda har baby ya kwanta kan wannan tudu din, ba lalle bane ya samu kwanciyar da ya kamata yayi a cikin mahaifan, to nan da nan sai kiga wannan cikin ya bare. Wayannan biyun sune wanda muka fi cin karo da su gaskiya, amma akwai su da yawa.
To likita, kamar misali idan har mace tayi ciki su daya ya zube, tayi na biyu ya zube, akwai yiwuwar cewa in har ta zo asibiti na ukun zai zauna?
In ta zo asibiti, yawanci abin shawaran da muke basu, in muka gansu a lokacin da cikin nan ya zube, za mu yi musu bayani akan yanda suka rasa ciki din, bayan mu yi musu tambayoyi da gwaje-gwajen da ya kamata, za mu ce to fadalle watakila ga fibroid ne ya ja miki wannan matsalan naki, ko kuma kila zai yi rashin wannan yawan hormone din a jikinki shi ya ja miki wannan matsalan, ko kuma wasu din ma zaki gani kaman sun dauki cikin 2 ko 3 misali, su ma suna yawan zubar da ciki a farko-farkon watanni. So duk wayannan za mu yi wa matan bayani a kai gashi-gashi, kuma mu dauki mataki. Idan na fibroid din ne, a yi mata aiki don na nan gaba ya zauna da yardan Allah. Idan kuma na rashin karancin wannan hormone din ne, za mu bata, don akwai na sha, akwai na allura, akwai na sanyawa kuma ta gaban mace din, wanda zai taya ta hormone din ya zama na akwai shi a jikin ta har ya rike wannan cikin. Na uku, akwai wasu wanda bakin mahaifansu ne yake a buɗe, wanda kawai daga sun kai wata uku misali zuwa wata hudu sai kiga ciki ya fita. To wannan zamu kai su tiyata ne mu daura bakin mahaifansu, ana ce mishi cervical sacrilege. To wannan za su iya daukan ciki har lokacin da ya kamata su haihu. So once they an identify me ne matsala, zamu dauki mataki kuma da yadda Allah zai zauna.
To likita Sautari, za ki ga idan irin wannan matsala ta sami mata sukan shiga wani hali, wani jan hankali zaki musu, wata sai ki ga ba ta jin dadin rayuwarta, ta ga kamar ko ita tayi wani laifi ko wani abu makamancin haka.
Duk wani matsalan da ke tafiye da mutum ya zo gaban likita, bayani, cikakken bayani zai iya tallafa wasu pain in the patient din yake ji. Zaka iya mishi bayanin ga dalilin da yasa fa wannan abin ke faruwa, indai abin da gwaje-gwajen mu ya nuna ne da tambayoyin mu ga abin da ke faruwa, ga kuma yanda zamu iya yi. Akwai wasu kuma wanda ba lalle bane, dama ba wani matsala bane, fita kawai yake wanda ba a san mene yake jawa ba. To wannan of course zaka yi involving mijin, zaka yi involving iyayenta, ƴan uwanta, su bata kulawa da ya kamata, wanda hankalinta zai kwanta ka a ringa cewa har yanzu bata haihu ba, amini damuwa, kuma yawanci a ringa cewa daga gefen mata ne. Once an yi identifying cewa ga problem din, za a iya gaya mata abi kuma yanda za a iya treating din shi. In kuma ba abinda za a iya treating bane, still tunatarwa akai-akai cewa ga matsalan, amma kuma da lokaci zai iya wucewa da sauransu. Wasu matan ma wanda ya aka samu cewa misali hanyar daukan cikin babu shi kwata-kwata, ta gefen mijin ko ta gefen matan ko ta gefen su dukan su biyu, sannan kuma ba su da kuɗi misali na yin IVF ko IUI, sauran assisted reproductive techniques da muke na zamani, to za a iya ba su shawaran daukan adoption. Za su iya zuwa gidan marayu su dauki yara. Wannan duka yarjejeniya ne tsakanin mata da mijin. Amma medically ta gefe ta fannin likitoci kam, wayannan da na faɗa din ne na identifying problem din da kuma bada treatment, shine muke yi.
Masu sauraron mu, kada da ya ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance da ita a cikin shirin, wato
Dr. Suraya Awal Suleiman,
sai kuma ni Hauwa Umar, da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
To a gaida su Amarsu, yanzu kuma ga Baba Makeri da labaran duniya amman fa a takaice.
A halin yanzu duniya ta maida hankali akan tsibirin Bahamas, inda dubun-dubatan mutane da suke cikin damuwa suka fara gwagwarmayar sake gina rayuwarsu biyo bayan barnar da mahaukacin guguwar nan ta Dorian ta yi musu. Rukunin bincike, wato aikin bincike da ceto na ƙasa da ƙasa, ya baza ma'aikata a faɗin tsibirin Abaco da kuma Grand Bahamas domin ceto mutane. Ma'aikata sun fara kwashe buraguzai akan hanyoyi domin fara aikin raba kayan abinci da ruwa. Kasuwar Amurka wato ya tashi a jiya Alhamis biyo bayan labarin amincewar da Amurka da China suka yi na gudanar da tattaunawar cinikayya. Kasuwar hannu jari ta Dow Jones ta samu wato tashi kedan da maki 372, haka zalika kasuwar S&P ita ma ta tashi da wato cikin da kashi 1 cikin 100, da kuma Nasdaq ita kuma ta tashi da kashi 2 cikin 100. Afirka ta Kudu ta fara tantance barnan tashin hankali na kin jinin baki na wannan mako ya janyo mata, wanda a cewar hukumomin rikicin ya kashe akalla mutane 10 kana wasu kuma su jikata. Haka zalika ya jefa kasar cikin tsoro da kuma tabarbarewar kasuwanci da kuma illata dangantakan kasar Afirka ta Kudu da wasu kasashen nahiyar Afirka. A wani jawabi da ya yi ta talabijin a ranar Alhamis, shugaban kasar ya yi Allah wadai da harin.
da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirmin wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma shi Baba Makeri da ya kanato mana labaran duniya da CD da ya hada mana sautin da kuma injiniya mana wannan lokacin Dara Smith, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi lokacin da zamu gabatar muku da cikakken bayani kan halin da tsohon shugaban Zimbabwe Robert Mugabe ke ciki. Sai Allah ya kai mu.